I've been chicken chickena. Chicken chickena me. I've been chicken chickena.
Yana chicken chickena me. Madam Sela Jawaji ba. Madam Peter Shipili ba.
I've been chicken chickena. Madam chicken chickena me. Kome anka fara yi danni. Ba wai akai na farau ba. Kome anka daina yi danni. Ba wai akai na karau ba.
Dan kafin na zo ni wannan matsayin fa suke fadar ba zan kai ba to amma rabiya gwada shi ne. Allahu barce barko mi.
Abin cikin cikina.
Cikin cikina.
Cikin cikina ne.
Ya Allah ya kyauta dogon harshen ku ya ba ku lafiyar gwalo. Ci na dogaro na kunne kan shi kuma arzikin ido kallo. Mai shan mangwaro aminin sa guda in ya giyar da kwallo kuma in mai ginka ya kwatanta maka ya
suke gwadan suna yin na su ne kadai suke gwadan gai.